wasu yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai wani mummunan hari a wani wurin hakar ma'adanan karkashin kasa a jihar Niger Nigeria. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa harin yayi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da dama da ma wasu fararen hula da kuma yin garkuwa da wasu yan kasar China guda hudu. Lamarin wanda ya faru a kauyen Ajata Aboki dake yankin karamar hukumar Shiroro a cikin jihar Niger a daren jiya Laraba wato wayewar garin ranar Alhamis din nan yayi matukar jefa mutanen yankin cikin wani yanayi na tashin hankali. Tsohon shugaban karamar hukumar ta Shiroro ASP Abdullahi Garima mai ritaya wanda dan asalin wannan yanki ne yayi karin haske akan yadda lamarin ya faru.
Yan bindiga sun taho da mashina da yawa sun je wani kauye ana ce Ajatan Aboki tsakanin Gurmana da Erana sun bude ma mutane wuta wanda suna aikin zinari a wurin. A cikin lokaci akwai shirifi kamar mobile a wurin da suka confront nasu sun kashe mobile police shida ne yanzu gawawaki take sojoji sun kai gudumawa da yan banga. Cikin sojojin ma yanzu guda uku sun tafi. An tabbatar dai mobile police shida ne yanzu gawawaki sojoji guda uku tani na daya Jibrin Yarima sun hango shi daga baya alsashi hudu sun shiga ta baya shi ma dan banga ne. So yanzu dai garin a wargaje yake.
To gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin sai dai kwamishinan kula da harkokin tsaron cikin gida da kuma walwalar jama'a a jihar Niger Mr. Emmanuel Omar ya ce kawa yanzu ba su tantance adadin waɗanda aka kashe ba a wannan harin.
Yan bindiga sun kai hari wurin inda masu hakan dinari suna aiki. Kutar masu yi mutane kuma suna ka kashe mutane da sauransu. Yan jama'a tsaro suke wurin a hek sai wannan yan bindiga suka same su a hanya tare sai aka suka fesa da faya. Sun dauki mutane a cikin mutane suka dauki a kowayensu da turawan yanki da Chinese national da suka dauke su. A yanzu haka shi ne girma gwamna ya bada daraki cewa abin da za mu yi mu yi a cikin jama'a tsaro duka kowa yanzu an shiga dajin nan. Ana kokari a ga yadda Allah zai ba mu nasara a kansu.
Okay. Amma turawan guda nawa ne?
Wajen turawa guda hudu.
Amma da gaske ne akwai jami'an tsaro da suka rasa rayukansu?
Akwai jami'an tsaro da suka rasa rayukansu wanda suke taimako mu aiki da kuma yan kasa. Haka ba zan ce maka kanun ba mutane ba sai ba gaba wannan.
Ba san adadin su ba.
A yanzu haka ne ba zan ce maka ba. Amma akwai su da muka kai su a turawa.
Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani karin bayani daga rundunar yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon hari na yankin Shiroron. Domin kuwa kokarin samun kakakin yan sandan Wasiu Abiodun da ma kwamishinan yan sanda akan lamarin ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.